Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta amince da takardun tsayawa takarar mutane bakwai masu son mai gurbin Joseph Blatter a matsayin shugaban FIFA a lokacin babban taro na musamman da za ta yi a shekara mai zuwa. To sai dai kuma sunayen 'yan takarar bai hada da wani tsohon dan wasa mai suna David Naked ba. Wata sanarwa da hukumar FIFA ta bada a shafinta na intanet a yau Laraba bata bayyana dalilin kin karbar takardar takarar Naked ba, wato wani tsohon dan wasan kasar Trinidad da Tobago, amma ta ce hukumomin kwallon kafar kasashen duniya sun gabatar da sunayen 'yan takara guda bakwai. Jiya Talata a ranar ƙarshe ta mika takardar neman tsayawa takarar Secretary General na hukumar kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA, wato Gianni Infantino, da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Liberia Musa Bility, da kuma wani dan gidan sarauta kasar Bahrain mai suna Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa sun bayyana cewa suna daga cikin waɗanda suka mika takardun tsayawa takara. Sauran waɗanda suke takarar kuwa su ne shugaban hukumar kwallon kafar Turai UEFA Michel Platini, da Rima Ali bin Al Hussein na kasar Jordan, da wani dan kasuwa dan kasar Afirka ta Kudu Tokyo Sexuale wanda aka daure a kurkuku lokacin mulkin wariyar launin fata, sai kuma wani tsohon jami'in hukumar ta FIFA Jerome Champagne. Platini shine yake kan gaba cikin waɗanda ake samu ran lashe wannan kujera kafin hukumar kula da da'a ta FIFA ta dakatar da shi na tsawon kwanaki 90 tare da shugaba mai ci wato Sepp Blatter, yayin da ake binciken wani kuɗi kimanin dala miliyan 2 da hukumar ta FIFA ta biya shi, wato shi tsohon dan wasan na ƙasar Faransa a shekara ta 2011. A saboda wannan dakatarwa, kwamitin kula da zaɓe na FIFA ba zai tace sunan Platini yanzu ba, har sai bayan wannan dakatarwa ta kare ko kuma an dage ta kafin lokacin zaben na shugaban FIFA. Za a gudanar da wannan zabe a lokacin babban taro na musamman na FIFA wanda za a yi ran 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2016 a birnin Zurich. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.